sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da sauran abokanan aiki. Muke farin cikin kawo muku wannan shirin da wannan safiya ta Asabar. Bayan labaran duniya, za mu kawo muku shirin a bari ya huce. Amma kafin nan ga labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan an waye gari lafiya. Yau ranar Asabar, 8 ga watan Janairun shekarar 2022. Ga labaran duniya mai karantawa Sarfil Hashim Gumel. Sama da mutane 100 ne aka kashe a yankin arewacin Najeriya mai fama da rikici. Kamar yadda wasu da suka tsira suka shaidawa kamfanin lancin labarai na Associated Press. Yayin da hukumomi ke ci gaba da neman gawawwaki da kuma gano waɗanda ake zargi da hannu a rikicin na kwanaki uku. A yammacin ranar Talata ne 'yan bindiga suka isa ƙananan hukumomin Anka da Bakuyum na jihar Zamfara, inda suka yi ta harbin bindiga tare da ƙona gidaje har zuwa ranar Alhamis, kamar yadda wani mazaunin garin Bakuyum, Abubakar Ahmed, ya bayyana. Sun kashe fiye da mutane 100, inji Ahmed, ya ƙara da cewa kusan al'ummomi 9 ne abin ya shafa. Shi ma mazaunin garin Aliyu Anka da ke garin Anka ya tabbatar da cewa adadin waɗanda suka mutu ya zarce 100. A wani ƙauye sun kashe mutane 'yan shekara 20 zuwa sama, inji shi. An yi jana'izar wasu kuma an ƙona su, muna kuma neman gawarwakin su. Kawai yanzu dai babu wata ƙungiyar ta ɗauki alhakin kai harin. Sai dai cikin gaggawa, laifin ya hau kan ƙungiyoyin da ke ɗauke da makamai da suka aiwatar da dubban sace-sace da kashe-kashe a jihohin Arewa maso yamma da tsakiyar ƙasar ta yammacin Afirka. Yayin da ake samun karuwar satan mutane da sauran laifuka a Najeriya, ma'aikatar harkokin wajen Amurka tana kira ga Amurkawa da 'yan ƙasa biyu da sauransu da sake yin shawarar bulaguro zuwa ƙasar da ke yammacin Afirka. Shawarwarin ma'aikatar harkokin wajen Amurka kan masu tafiye-tafi, wanda aka fitar ranar 4 ga watan Janairun nan, yayi gargaɗin cewa laifuka na tashin hankali kamar fashi da makami da kai hare-hare da satar motoci da karkuwa da mutane da kuma fyaɗe ya zama ruwan dare a duk faɗin ƙasar. Satar mutane don neman kuɗin fansa na faruwa ne akai-akai. Galibi ana kai hari ga 'yan ƙasa biyu da suka koma Najeriya ziyara, da kuma 'yan ƙasar Amurka da ake da masaniyar suna da arziki. A wannan rana ne kuma gwamnatin tarayyar Najeriya ta ayyana masu ɗauke da makamai a matsayin 'yan ta'adda a hukumanci, kamar yadda kamfanin dillancin labaran Faransa ya rawaito. Ayyanawar ta ba da ƙarin takunkumi da hukunci ga masu laifi da waɗanda suka taimaka aka aikata laifin. Shawarar da Amurka ta bayar ta haɗa da gargaɗin kada a yi tafiya zuwa jihohin Borno da Yobe da kuma arewacin Adamawa saboda ta'addanci da matsalar garkuwa da mutane, da kuma irin wannan gargaɗi ga jihohin Bauchi da Gombe da Kaduna da Kano da Katsina da kuma Zamfara saboda sace-sacen mutane. Yankunan bakin teku kamar jihohin Akwa Ibom da Bayelsa da Cross River da Delta, banda Port Harcourt, su ma duk suna cikin jerin kada ku yi tafiya. A jiya Juma'a, babbar kotun kolin Amurka ta saurari bahasi akan 2 daga cikin manufofin rigakafin COVID-19 na shugaba Joe Biden, yayin da ta bayyana shakku game da ikon doka da gwamnati ke da shi na aiwatar da wannan bukatu. Zaman sauraron bahasin, wanda ya ɗauki sa'o'i 3:30, ya ta'allaka ne akan dokokin da ma'aikatar kula da lafiyar ma'aikata da ake kira OSHA da kuma cibiyoyin tallafawa na lafiyar inshora CMS suka yi ƙoƙarin sakawa. Manufar OSHA tana buƙatar kamfanoni da ƙungiyoyi masu ma'aikata 100 ko fiye su tabbatar da cewa ma'aikatansu sun yi cikakkiyar allurar rigakafi ko kuma su dinga yin gwajin cutar mako-mako. Wannan manufar za ta shafi kusan ma'aikata miliyan 80 a duk faɗin Amurka. Ita kuma hukumar CMS umarni ta yi ga ma'aikata a cibiyoyin kiwon lafiya da ke karɓar tallafin kuɗi daga gwamnatin tarayya da su tabbatar da cewa ma'aikatansu sun yi cikakkiyar allurar rigakafi, amma banda waɗanda aka tabbata suna da uzurin addini na gaskiya. Wannan manufa za ta shafi kusan ma'aikatan kiwon lafiya miliyan 17. A cikin wata sanarwa, sakatare ya labarai ta fadar White House, John Psaki, ta ce manufofin suna da matakan mahimmanci ga yakin da kasar mu ke yi da coronavirus.
Labaran duniya kuwa saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba.
Masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da asuba, barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin A Bari Ya Huce,
wanda masu iya magana kan ce shike kawo da rabon wani.
Barkanmu da asuba, da fatar an ga shekara ta 2022 lafiya. Na goma, barka da sabon shekara.
Barka ka dai alheri, Allah ya kawo mu shekara ta karo.
Ba za mu gana tun bara, na goma ban ganka ba, ban mu gaisa ba tun bara.
Na haka ne fa, ba mu ji kuma muri duna ba sai wannan
shekara ɗaya ce. An shekara lafiya.
Lafiya kalau
ya ya ya
alhamdulillah alhamdulillah godiya muke wa Allah da ya nuna mana wannan karshen wancan shekara lafiya da kuma farkon wannan shekara lamun lafiya.
To Allah ya sa wannan shekara ta 2022 ta zama shekara mai alheri. Allah ya
amin,
kyautata rayuwarmu, ya kyautata ayyukanmu, ya inganta rayuwar talakawa. Allah ya falala mana, Allah ya yaye mana dukkan
bala'o'i da amin summa amin
2021.
Amin ya kawo zaman lafiya a kasashenmu da ake samun rikici iri-iri.
Kabar ka ko sani, kaga a cikin gaishe-gaishen da muka nada da sabuwar shekara domin wannan shiri na musamman a yau, galibin wanda suka yi gaishe-gaishen nan addu'a suke nan.
Gaskiya ji ai abin damuwa ne da ya damu kowa ma,
haka yake.
To Allah ya kare kawo muna kwanciyar hankali
kuma a cikin sabon shekara, sai kuka shekara da babban bako na gwamma.
Eh haka, ai malam kasar Ghana ta yi gagarumi kuma babban bako, wato sarkin Kano na cikin 14, Malam Muhammad Sanusi Lamido Sanusi ya isa, ina jin tun ranar Talata ya shiga kasar Ghana nan. amma yanzu a halin yanzu yana kumasi, kuma shine babban halifan ɗarikan Tijjaniya a Najeriya.
Da taron Tijjaniya ne ya kai shi gara ne ko kuwa?
A taro ne na addu'a na ƙasa baki ɗaya da kuma ainihin Afirka baki ɗaya za a yi addu'a, wanda aka saba yi shekara-shekara da zaman neman zaman lafiya.
To Allah ba mu zaman lafiya, Allah kuma.
Amin.
In mun kashe ƴan uwa yaransu suna kuka in ya, yaran yin suka girma kan wahala ba tarbiya.
Baba, kamar yadda muka faɗa a wannan bakon, ma mun ba masu sauraron mu damar sada zumunci waka aka ce a bakin ne ita ta fi daɗi ga masu sauraron daga shigashen sabon shekara.
Sunana Faruku Kasarawa mai katako. Da farko ina gaida Aliyu Mustapha Sakkwato da Mutala Faruku Sanyinna duk daga murya Amurka. Ina gaida Majitaba Ibrahim Kohari ni. Sannan ina gaida Saratu Abubakar Unguwar Lalli. Gaskiya ina musu fatan alheri da fatan kasancewa lafiya cikin wannan sabon shekara. Alherin da yake ciki Allah shi tabbatar mana da shi.
Sunana Saratu Abubakar Unguwar Lalli. Ina farin ciki da murna na wannan sabuwar shekara, fatar Ubangiji Allah ya gwada muna ƙarshen ta lafiya. Da haka zan yi amfani da wannan dama in gaida ƴan uwa masoya da abokan arziki. Da farko ina gaida babana Alhaji Abdulkadir Jilani dan buga unguwar Lalle. Ina gaida kuma Ubangidana Alhaji Bello na Umaru Kofar Kwari. Haka kuma ina gaida Alhaji Zubairu dan Bawa dake garin unguwar Lalle. Da haka kuma zan ƙara gaida Ubangidana Alhaji Musa Dogo Kwanni. Da fatar Ubangiji Allah ya sa mu umfana da wannan shekara mai albarka da muka shigo cikin ta, ya ƙara mana lafiya da kuma zama lafiya.
Assalamu alaikum. Sunana Umar Babuga Tsamiya. Da farko dai ina gaida ma'aikatan gidan Radio America. Ina gaida Aliyu Mustapha Sakkwato da Murtala Faruk Sayinna da dan uwana Nasiru Adamu Elhekaya. Ko in gai sai ma da hillanci imi famna Nasiru Adamu Elhekaya Bandirawa. Ina gaida uban ƙasar Gamji ta Bakura local government Ibrahim Bello Sardaunan Gamji. Da fatar mun shiga sabon shekara lahiya. Allah ya zauna da ƙasar mu lahiya. Jihar mu da Najeriya baki daya.
Sunana Muhammad Najimu Yahaya Shalo Kofa Alijo din mai fijin yana ban tausayi. Ina gaida Hajiya Eno mai masa. Ina gaida Alhaji Abba mai burodi. Ina gaida Honorable Bello Lesku Kebi Rev kai hadda gwamnatin jihar Sokoto da sauran jama'ar jihar Sokoto, ina gaishe su. Kuma ina gaida Bello Bamar, ina gaida Aurila Marahawa. Sannan Allah ya ƙara taimaka mana game da sha'anin Najeriya a samu zaman lafiya baki daya. Fatata ta sabon shekara ina son faɗace-faɗacen gada ake da sanansu Allah ya sa abadi. Sannan kuma ya ba mu shekara mai albarka.
Sunana Sula Auta Ruwan Sanyi Malumfashi Katsina State. Ina ma iyali da ƴan uwa da abokan arziki barka da sabuwar shekara. Na yi ma ƴan Najeriya baki ɗaya barka da sabuwar shekara. Ina roƙo Allah ya sa cikin wannan shekaran a ga bayan wahalar ta'addanci da satar jama'a, Allah ya ba gwamnati da jami'an tsaro nasara. Allah ya kawo mana zaman lafiya da fahimtar juna. Allah ya taimaka kuma cikin shirye-shirye domin zabe ya fara gabatowa. Allah ya zaba mana mafi alheri.
Sunana Aisha Imran Bello. Ina gaishe da mahaifiyata da mahaifina Hajara Imran Bello da shi Imran Bello. Ina gaishe da ƴan uwana gaba ɗayansu da shi Peace Ambassador da yake goya mun baya a koda yaushe a gurin ƙarfafa mun gwiwa akan in yi abu ni macece, da kuma sauran al'umman musulmai gaba ɗaya da kristiya gaba ɗaya. Sabon shekara ina fatan Allah ya sa a yi shi a cikin ƙoshin lafiya da kuma zaman lafiya. Allah ya ba mu zaman lafiya gaba ɗaya a cikin ƙasar mu Najeriya da kuma Plateau State da kuma Angon Doki ma gaba ɗaya da kuma layin Kan Tudu, duka Allah ya ba mu zaman lafiya.
Ni ce mai suna Hajara Matais. ina zama nan Rahalkanin Gwandoki. Da farko ina gashi da shi sarki ungwana Mr. Steven da kuma shi mai angwa Peter Nyamton. Duk lokacin da abu tai faru angwa na kan ba shi report ya bani goyon baya in fita. Ina mashi godiya sosai da kuma fata alheri duka Rahalkanin gaba daya. Da Christian da Muslim Ubangiji Allah ya shige mana gaba ya bamu zaman lafiya. Duk wata masifa bala'i da zai afko Ubangiji Allah ya doke mana shi. Sabon shekara komai ya canzo mana abunda ta riga ta wuce. Ta wuce mu shige da sabon hali.
Sunana Saliu Yahaya. Ina gaida ɗan uwana musulmai da Kristan da muke zama tare da su da family na familin Margai Alhaji Yari da ɗan uwana da suke Katagun Bauchi State kenan Azare su ma ina mika gaisuwa na da su da sarkin Katagun din shi ma ina addu'a Allah ƙara ba shi lafiya sai community mu nan da muke ciki ina fata Allah ƙara ba mu haɗin kai da zama tare tsakanin mu da ƴan uwanmu kuma ina fatan Allah ya sa mu gama wannan shekarar lafiya wannan bikin Christmas din da za a yi Allah ya sa a yi shi lafiya a gama shi lafiya wannan ƙasa ta mu kuma da take cikin wani yanayi Allah ya fitar da mu a cikin wannan yanayi shekaran da zamu shiga kuma Allah ya sa ya fi wannan shekaran saukin rayuwa ba wai fi shi tsanani ba fatan da nake kenan
Assalamu alaikum VOA Hausa sunana Honorable Ibrahim Abdullahi Suyo Guso commissioner ma'aikatar kula da gandun daji da bunƙasa albarkatun dabbobi a jihar Zamfara ina miƙa gaisuwa ta ƙarshen shekara zaga mai daraja gwamnatin jihar Zamfara Dr. Honorable Bello Muhammad Matawalle bardin ƙasa Hausa da kuma sanata dinmu sanata Hassan Muhammad Siya Guso da matana Zainab Ibrahim Abdullahi Guso Umar Khair Ibrahim Abdullahi Guso da Farida Ibrahim Abdullahi Guso da dukkan ƴaƴana da kuma jama'ar jihar Zamfara baki daya Ubangiji Allah ya kawo mana saukin wannan institute da yake da mu jihar Zamfara da Najeriya baki daya nagode
assalamu alaikum sunana engineer Adamu Ibrahim Utono ina gaida Abubakar Tukuran Wara ina gaida Umar Ruwaya ina gaida Alhaji Bello MB Motors ina gaida Bolaji MB Motors da fatan za mu shiga sabon shekara lafiya alhamdulillah da iyali na duka ina gaishe su kowa da kowa da fatan za mu shiga sabon shekara na miladiya lafiya
ko dai ina gaida dukkan abokan aiki maza da mata ina gaida tsoho mama Indu dake Zandar ina gaida tsoho Maria a Agadas ina gaida baba na ta nemi zakar a nan Madawa ina gaida tsoho Musa dan Tagar shi ma baba na ne a nan Madawa ina gaida director na mu Hamza Nomo da abokan aiki ina gaida mai gadi Hamma to abin da yake ban dariya cikin shirin abar ya huce wata rana da aka yi shi na sha dariya kwarai da gaske akwai wani mahaukaci yana zaune sai ga ɗan nepa sun zo za su yanke wuta ko da yanzu za su yanke wuta wai dan ya dauki hankalinsu kasa yanke wuta sai shirye-shirye zuba da kudu yake gudu ko da jama'a su gane su karuwa mai baya aka ringa gudu sai da ya kai inda zai tsaya sai suka ce mishi kai lahiya sai ta a wayan ta mutanen nake san dauki hankalin su dan ka su yanke wuta cewa da ɗan nefa kenan to gaskiya wannan abin na sha dariya hidin da baka zato to kuma muna roƙon Allah mahaliccin Allah madaukakin sarki ya kawo mu kwanciyar hankali a cikin garuruwan mu a cikin ƙasar mu gabaki daya da kasashen makwabta Allah ya kawo mu kwanciyar hankali nagode sai anjima
ni ne dan wanku Evans ina zuwa church daga Gospel Center Assemblies of God a cikin kasan Ghana ina mika gaisuwa zuwa ga kowa na fadin duniya bayan haka ina yiwa yan uwan murnan Happy New Year Allah ya ba mu lafiya kan VOA amma ina sauraron ku kan Alpha Radio 104.9 FM Kumasi a cikin kasan Ghana nagode
Assalamu alaikum sashen Hausa na VOA mai magana Sheikh Abdullahi Jangebe turakin Jangebe VOA Hausa ina mai amfani da wannan dama tare da taya murnar shigowar wannan shekarar miladiya ta shekara ta 2022 ga dimbin masu sauraron sashen Hausa na VOA musamman ma abuta sauraron shirin abari ya huce ina mai miƙa gaisuwa ta ga shugaban sashen Hausa na VOA Alhaji Aliyu Mustafa Sakkwato da ke kuma madugu ko in ce madugar shirin abari ya huce fili mai farin jini mai maganin hawan jini wato uwar gida Grace Alheri Audu da babal ya baba Yakubu Makeri da Safiru Hashim Gumel da Mustafa Faruk Sanyinna da Muhammad Hafiz Baballe da Amina Buhari Auna da Nasiru El Shikaya da Daula Salim da jagororin filin abari ya huce ɗibar fari wato Halima Jamrau da Ibrahim Alfa Ahmad da sauran ma'aikatan sashen Hausa na VOA waɗanda ake jin muryarsu da waɗanda ma ba a ji haka ina mai miƙa gaisuwa ta musamman ga mai alfarma sarkin musulmi Sa'ad Abubakar na uku da shugaban majalisar sarakunan jihar Zamfara mai martaba sarkin Anka Alhaji Attahiru Ahmad da mai martaba sarkin mafara Dr. Bello Muhammad Barmo da sauran sarakunan jihar Zamfara baki daya da mai martaba sarkin Kano Alhaji Aminu Ado Bayero da mai martaba sarkin Daura da mai martaba wato mai gidana DIG retired Alhaji Mahi Bashir Wali Walin Kano da controller general na hukumar shige da fice mai retire Muhammad Babandede da controller general da ke rike da wannan hukuma ta shige da fice a halin yanzu wato Alhaji Isa Idris Jere da mukarrabansa duka da babban accountant general na Nigeria kuma matawallan sarkin Hausawan Turai Alhaji Idris Ahmad da turakin Somaila Honorable Abdulrahman Kaw Somaila da Honorable Nasiru Garba Dance da uban kasar Jangebe Alhaji Yakubu Muhammad Musa Jangebe da Kantoma Abubakar na Tama Jangebe da Alhaji Musa Mai Nasara Jangebe Ciroman Jangebe da sauran ƴan uwa masoya da abokan arziki a duk inda suke da fatar Allah ƙara dawamar mana da zaman lafiya a jihar Zamfara da Najeriya da duniya baki daya cikin wannan shekarar miladiya ta 2022 da ma har abada nagode sashen Hausa na VOA naku controller shige da fice mai ritaya Alhaji Sheikh Abdullahi Jangebe turakin Jangebe
zuciyar masoya yau a kan so take hasashi
jama'a abota healing maka ta
gaskiya ne
mutan Niger healing abari ya huce
eh healing abari ya huce fa gaskiya
wani ya fata labarin da ya fice shi kamar yadda muka bada dama a wancan lokaci to ni ma barin bada guda ɗaya
eh to ai shi ne dama an ce ba a rasa nono a ruga
labarin mun bada shi a lokutan baya to da yake muna tuni ne maganin mantuwa zan a gurguje zan sake bada wannan labari ne na wata mace idan ka tuna da muka baya da ta shiga motar safa za ta yi tahiya sai kuma ta dace ta shiga gidan gaba. Tana tafiya gidan gaba sai baba sai direban mota ya kalli mata ya kalli jariri ya kalli mata ya kalli jaririn ta sai ba. Baba mota ya ce kai Hajiya wallahi tallahi tun da nake ban taba ganin mummuna yaro irin wannan ba.
Da ya ce huska
haushi ya kama ta ta rasa sai ta ce da Allah direba tsaya da ya tsaya sai ta ce ita za ta koma gidan baya. Shikenan ta koma gidan baya da ta koma gidan baya ashe wanda take zaune tare kusa da shi ya je da suka yi da direba. Sai ya ce wai menene ne direba nan ya ce mata ne ya bata mata rai ta ce kaji yadda aka yi. Sai ya ce ka kika kyale shi baki kaura mishi mari ba. Ya ce wallahi jariri da na kaura mishi mari. Sai ya ce
wannan dan ayi ne ba dan abari ba.
Kumburin nan da janiki ki je ki kaura mu kaura mu ki mari. Wace kuma ta ce
wato ai gwara direban ba shi wannan ya bi direban lalata. Wannan shi direban ya kan sa alkunya ma ai wannan biri fa gaba ɗaya kira jinjirin.
Direban nan da shi ɗaya fasinjan nan waya fi cuta ba ta wai.
Wallahi fasinjan da bai yi da kirki.
Fasinjan ta kwamsa mishi mari ya za ka da wannan fasinjan baba in kai ne ya za ka yi da shi. Wancan mari ne
shi ne wanda ya fara cancantar mari ma ai kafin a kai ga direba.
To baba a cikin wannan shekarar ma Juli ba ta ba so mai dogon labari sabili da haka na ga lokaci ya kwace ba da sai kuma mako bai zuwa idan Allah ya nuna mana shi to Allah ya sa mana cikin masu rai yanzu a madadin
amin baba ya koma kiri.
Alheri ke muku fata alheri a wannan shekara ta 2022 Allah ya falala mana Allah ya amsa dukkan addu'o'in mu Allah ya biya bukatocin mu a cikin wannan shekara
amin.
So ya kanyi nuni mai rabo shi yake dishewa wani ya yi rauni zuciya so ya sa shi kewa ni ko yau gare ni sai sarori nake da kawo.
Wannan shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za ku iya sauraron mu a tashar mu ta BOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka a koda yaushe ake so za ku iya zuwa shafukan mu na internet wato a boahausa.com ko kuma sashen hausa.com ko kuma shafukan mu na sada zumunta Facebook da Twitter domin sauraron shirye-shiryen mu. Inda za ku kuma iya yin tsokaci da bayyana ra'ayoyi. Kuna kuma iya aiko mana da sakonni ta hanyar email a sashin hausa@boanews.com. Da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci. Sai kuma da rana ku ji abokanan aikinmu da wani sabon shirin da ya haɗa da adawo lafiya, shirin da ke faɗakar da al'umma kan abin da ya shafa harkokin sufuri. Za ku iya samun ƙarin haske kan dukkan rahotannin da muka gabatar har ma da ƙari a shafinmu na intanet boahausa.com da kuma shafinmu na sada zumunta Facebook da kuma Twitter. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka haɗa da Julie Gresham da ta haɗa shirin da ba da umarni, Muhammad Hafiz Baballake sallama da ku a wuni lafiya.